More music at houseofsongs.com.
Rana tun da gata ta bullo zamu zaga duniya gari a ko ina akwai aske mun waye safiya ni yanda aka saba ba gurin da wainiya marfe kai mutuna sabon zuciya in ka samu ka gode in ka rasa kwa ka gode Allah na ce na gode Na rasa ma na gode in ka sa wani dariya dole za ka yi dariya kai dai rige gaskiya Allah karki daya kai dai fadi gaskiya komai tai tafiya rausa ya bi dariya mu gode Allah daya da gaisuwa matan gida amarya da uwar gida zama ku yoshi da gaskiya kuma dan Allah daya ya ce masoyiya ta sace zuciya yan mata zinariya ke ma sai ki tausaya in ka rayu duniya Gida mata da dukiya makotan kaka tausaya siyo baci da dariya Mami ba ta banda Allah wani fata ne lafiya wani na hanyar tafiya Wani yau ya shigo ta duniya wani yau zai bar ta duniya ni du'a itin safiya har zuwa lokacin kwanciya ba mai ba kaman da Allah wa tallo idan ta kama dole in kwana wanke allo idan ka biya kaga ta kai ma olo bacci yake ko babu tabar ma kallo ba mai yi ma in rampu bai ma ba